inda na fi ma ya ta'allaku hamsatu ashiya'in ku hamsatu ashiya'in ababa guda biyar inda na suna gun mu fi ma ya ta'allaku ga abin da ya ta yi ga as-sanadu wal isnadu kenan ko sace mi musnadun wanda aka ce musnadun mai riwaya hadisi da isnadi ko al musnadu kuma ana ce ma hadisi musnadun hadisi al marfu ila nabi sallallahu alaihi wasallam muke tulu sai ake ana ce mishi musnadun sannan mai riwaya hadisi da isnadi ana ce mishi musnadun sannan musnadun shi kuma wanda ake kira musnadun mai riwaya hadisi ko al musnadu littahin da an karbuta hadisai ciki ne kamar musnadin Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu shi ake kira musnadun kana ce kuma ana ce musnadun alhadithul marfu ila nabi sallallahu alaihi wasallam muttasilus sanadi hadisi wanda anka jingina ga manzo sallallahu alaihi wasallam in kana muttasilus sanadi ana ce mishi musnadun musnadun alkitabu littahi wanda kasance jumi'a fihi hadithu sahabiyyin an tara hadisin sahabi ciki ne ila hadithin har zuwa iyakarsu kamar a ce munnadin Ahmad ibn Hanbal kamar munnadin Ahmad ibn Hanbal yayi shi akan watan hadisai na sahabbai daban-daban ko wani sahabi za a kawo hadisai ne gaba ɗaya wuri guda akwai littafin da an karbuta munnadin na wannan na Abdullah ibn Umar duk hadisai ne yana a ciki ana ce mishi musnadun ana ce kuma musnadun ainihin gundarin hadisi wanda kasance na mazuna muttasili al musnidu shi kuma ta mai riwaya hadisi da isnadi huwa al musnidu bi kasarin nuni shi kuma al musnadu ilaihi abinda aka jingina wato littafi gare shi shi an wata hadisi kenan shine al musnadu ilaihi wato kamar ake hadisi al musnadu ilaihi wanda an ka jingina isnadi zuwa gare shi huwa matanul hadisi shine matanin hadisi shi kuma abinda aka ce mai al isnadu rijalus sanadi da al isnadu wa sanadu bi ma'anan al isnadu abinda aka ce mai isnadi raqal hadisi ila qa'ilihi dauka hadisi har zuwa ga mai shi sallallahu alaihi wasallam shi aka ce mai isnadi kuma shi ake ce mai al musnad shi aka ce mai kuma asnadu shina tambaya to macen da adda goyo idan goyo mata hitsari sallah ta kare sallah ta baci sai ta jidda goyo ta zuba ruwa ta sake sallarta tana cikin sallah najisa ta zubo mata mai yin sajada don shi roƙon Allah sajada nan ba ainihin sallah zai da ita ba in dai shi na da tsarki ya sajada wannan ya yi makaruhi makaruhi na yin sajada ka karanta aya ta sajada ka roƙa kai roƙon Allah ko ba aya karanta ba ko kuma ka ɗaya sajada ya duka ɗaya cikin sajada ya addu'a wannan makaruhi na sajada cikin sallah aka yin ta shina tambaya akan bukin da mata ke zuwa ya halatta ga shari'a to buki wannan na al'ada ne sannan al'ada idan ba ta yi karo da shari'a ba ta kore al'ada amma idan al'ada ta ci karo da shari'a na kore ta in dai an yi hita wadda kasance da shari'a ce ba a hita watan da rana ba kuma sannan ba a shafa turare ba ba a sa tuwahi masu kyawo ba a sa hijabi mai ɗaukar hankali ba sannan kun ba wa matsotsoniya tsakanin mata da maza wannan kun ba ku komi shari'a ta da irin wannan hita ɗin amma idan ta saba ma ɗaya daga cikin wannan to shari'a ba ta yarda ba
ya ga daga sallah